Sway Beats。喂呀喂呀喂喂呀喂呀呀，喂呀喂呀喂喂呀。Rayu abazama, kamar ansaje da kuku abazama, kamar endame da kuku abazama, gaya wanchingama.Kwanakin mu bayawa ko yaushe kai nasarin lalle akwai mutuwa Do you have a legacy whenever Tana samu tani suyi whatever it takes To be successful in life $1 Zata saba baya kashe kayansa And this is happening inside life y'all know Rayuwa bazama Kamar ansaje da kukuwa bazama Kamar endame da kukuwa bazama Gaya wanchingama Bazama Give love a room don't you samu kunzama Nya isa sanso ache yangama